hana kin zama abin duba kun fuwani yo muna buƙatar ki dauki alƙawari jin sun ki yayi mana halayen ki sun nuna halal kitabi a cikin soyayyen kazo sike zamba ke sirina addini na ya bani ne kauna da wadda take a ruhina
alƙawari duke a kaina sannan kara mana zaka abuna komai daɗi kungiya musafin rana mabiya addinin ku ni nake so
domin adalcin addini na bai hana bai
karge ne kyali dangina gaba ka zo ka bar ni cikin fargaba kullum gawaye ido yake zuba tun sai da Allah ka dauki alƙawari
Fazana fasa bari hana kina wasa gine Allah ka bani, Allah ka bani, Allah ka bani, Allah ka lafinci Amariya, nana daki amariya Ya Allah, zai baki ka hariya Rupanki, zai nyo da zuhuriya
Alƙawari ne zafi ka ko daɗi ko wuya ba shakka Amma ɗan uwanka su zanka su dinga kushe mamatarka Zan ji daɗi babu shakka domin amana Allah ya baka Zan so a ce na zo hannun na gari
Kika kyale so gauna In kinzo bayanta ruhina Ko kya san abin da ke raina
Karkin jini karkai a danginka Karda su ce kai karfice zaka Si maka guri a dinga nuna ka
A cikin musulunci akwai alƙawari Abin duba gun fuwani yo muna buƙatar ki dauki alƙawari jin sun ki yayi mana halayen ki sun nuna halal kitabi a cikin soyayyen kazo ni hana kin zama abin duba gun fuwani yo muna buƙatar ki dauki alƙawari jin sun ki yayi